Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyar muryar arewa a Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma shi kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Juma'a da ga watan Maris Ibrahim ka almasi garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran
Shugaban Amurka Donald Trump ya alakanta rashin cimma yarjejeniya da shugaban Korea ta Arewa da bukatar dage takunkumi kwata-kwata Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya ce zai ci gaba da shugabanci duk kuwa da fuskantar zarge-zarge da yake yi. Motoci biyu ma kare da bama-bamai sun tarwatse a Mogadishu, babban birnin kasar Somalia a jiya Alhamis da daddare, inda ya kashe mutane 15.
To kanin labaran kenan. To bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa Attorney General din Najeriya ya shawarci dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP Alhaji Atiku Abubakar wanda yake amincewa da sakamakon zaben cewa
abu mafi ala shi ya bi haƙƙinsa ta hanyar da tsarin mulki ya tanada wato ta hanyar gabatar da koke-kokensa ta fuskar kotu domin a duba
za kuma a ji cewa dan takarar gwamnatin jihar Bauchi ƙarƙashin jam'iyyar PRP ya ce an halaka wasu magoya bayansa biyu
suka sa yara ƴan taja kuma suke zuwa da yansa suka an so kashe yara biyu ka jiyo mutane 10 ciwo kuma suna asibiti yanzu
kamar kowane asubahin ranar Juma'a Hawwa Umar na tafi da shirinta na lafiya uwar jiki to amma da farko ga cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum da fata an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe an shirya teburin da za a ci abinci na shagali na shahararren hotel din na Metropole da kuma hidimar rattaba hannu kan yarjejeniya da shugaban Amurka Donald Trump da ada shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un za su yi amma duka tarukan guda biyu an soke su da gaggawa kafin tsakar ranar jiya Alhamis wanda ya kawo ƙarshen taron nasu na biyu da shugabannin kasashen biyu suka yi shugaba Trump ya ce Kim yana so a dage dukkan takunkumin da aka sawa kasarsa kuma ba za mu iya yin haka ba Trump ya yi wannan jawabi a taron manema labarai a Hanoi bayan da suka kasa cimma matsaya sun yarda su yi watsi da wani bangaren babba na shirinsu na makamai masu linzami da muke so amma kuma ba za mu iya cire duka takunkuman ba saboda wannan ya ce sun tattauna yadda za su lalata inda suke har hada makamai masu linzami na Young Boy amma abin rikitarwa shine wani bangare na uranium a cewar Trump Kim ya yi alkawari a lokacin da suke cin abincin dare a shekarun jiya da daddare cewa Koriya ta Arewa ba za ta sake gwajin makamai masu linzami ba. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya ce zai ci gaba da shugabancin Israila a shekaru masu zuwa yayin da yake fuskantar tabbatar da laifi a kansa da za a yi a shari'ance kan zargin cin hanci da rashawa. Kada ku yarda da duk waɗannan. Netanyahu ya faɗa wa mutanen Isra'ila a lokacin da yake yi wa ƙasar jawabi a talabijin a jiya Alhamis amma ya rage gare ku ba wai ya rage ga ma'aikatan gwamnati ba wai ya rage wa ɗakunan yaɗa labarai ba na gidan talabijin ba wai ya rage wa masana ba akan wannan lamari da kuma 'yan jarida ba yana tunatar da abokansa da makusantansa shugaban Amurka Donald Trump Netanyahu ya kira shari'ar da ake a kansa bita da kullin siyasa ne. An samu ci gaba tsawon shekaru biyu da 'yan sanda suka yi suna bincike. Attorney General na Isra'ila Abishai Mandelblit ya ba da sanarwar shirinsa na bayyana samun Netanyahu da cin hanci. Prime Minister an zarge shi da karɓar ɗaruruwan dubban daloli a matsayin kyauta daga manyan masu kuɗi, ciki har da giyar nan mai tsada champagne da cigars da kuma yin alfarma ga Israel Media Magnet a musaya don faɗar rahotanni a cikin jaridu da kafar yanar gizo wanda yake so. Jami'an Somalia sun faɗa wa murya Amurka cewa motoci biyu makarai da bama-bamai sun tarwatse a Mogadishu, babban birnin ƙasar a jiya Alhamis da daddare, inda ya kashe mutane 15. Bom na farko ya fashe ne kusan bayan ƙarfe 8 na dare agogon ƙasar a lokacin da mota makarai da bama-bamai ta fashe a ɗaya daga cikin titunan babban birnin ƙasar da aka fiye yawan zirga-zirga, Makka al-Mukarrama Road. Shaidu sun ce mutane da dama sun zauna a wajen otal ɗinsu da kuma gidajen cin abinci a yankin lokacin da bama-baman suka fashe. Wani ɗan jarida Abishakur Muhammad Mahmud yana zaune a wajen shagon shan gahawa lokacin da abin ya faru. Mahmud ya gaya wa murya Amurka, kafin fashewar wani mai saida kaya a kan titi ya ga wata mota ajiye tare da saka fitilun gaggawa. Muna zargin wannan mota ta fashe, sai muka fara gudu sannan kuma wannan motar ta fashe, an ji yi ƙarar fashewar a ko'ina cikin birnin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Tashin hankali da ake yi tsakanin India da Pakistan ya kai ga ɓangarorin biyu sun shiga amfani da sojojinsu wajen tauna tsakuwa a wannan rigima da ta biyo bayan wani harin ta'addanci da wata ƙungiya da ke Pakistan ta ƙaddamar. India ta zargi Jaish-e-Muhammad da kai harin ƙunar baƙin wake da mutane da dama suka mutu a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India a farkon wannan watan, wanda ya halaka kusan sojojin India 40. India ta kai hari ta jiragen sama a wannan sati a cikin Pakistan, tana cewa ta hari sansanin horarwa na Jaish-e-Muhammad ne. Jaish-e-Muhammad ko Jem, wacce a zahiri ana nufin The Army of Muhammad, ƙungiya ce ta masu tsatsauran ra'ayi da ke Pakistan, wacce aka kafa ta a shekarar 2000 tare da aniyar 'yanto yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India da kuma haɗa shi da Pakistan. Amurka ta yi nasara a wani hukunci da ƙungiyar cinikayya ta duniya ta yanke jiya Alhamis cewa China ta yi coge wajen saukar da farashin alkama da kuma shinkafar ta fiye da adadi a shekarun da suka gabata. Ƙungiyar cinikayya ta duniya da ke Geneva ta amince tare da matsayin Amurka cewa gwamnatin China ta biya manomanta kuɗaɗe da yawa don su noma alkama, shinkafar indika da kuma shinkafar japonika daga shekarar 2012 zuwa 2015, amma ta yi watsi akan tallafin da ake ba wa masara ya ƙare tuntuni.
Muhammad Hafiz Babalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, a babin rahotanninmu za mu fara daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda a wani martani ga ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta PDP Alhaji Atiku Abubakar, wanda ya yi watsi da sakamakon da hukumar zaɓe ta bayyana. Attorney General ɗin Najeriya ya shawarce shi da ya garzaya kotu. Nasir Adamu Ilkaya, gare ka.
Ministan Shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya ce hanya mafi ala ga abokan hamayya da ba su amince da sakamakon zaɓe ba shi ne tafiya kotu.
I, Atiku Abubakar, reject the results declared by the Independent National
Malami na magana ne daidai lokacin da ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa Atiku Abubakar ya yi watsi da sakamakon zaben, da bayyana cewa shi da abokan tafiyarsa za su sanar da matakin da za su ɗauka na gaba. Minista Malami, wanda shi ne mai ba da shawara kan shari'a a tsohuwar jam'iyyar Buhari CPC, ya ce zuwa kotu ba sabon abu ba ne.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tarbiyyantar da mu hanya wadda ta fi cancanta a kowane yanayi, muka samu kanmu cikin rashin jin daɗi, rashin amincewa da abin da an kai, na mu miƙa wuya kan abin da ya danganci matsaloli na shari'a. Ya je kotu domin rashin gamsuwa da zabe na 2007 zabuka uku wanda suka hada da na 2011 a hanya mafi a'ala wadda kuma ainihin tsarin mulki da yanzu da ita domin bayyana da rashin jin dadi idan abokin jayayya ta huska zabe ya same shi shine ta hanyar zuwa kotu idan wani mutum ko ta jam'iyya ta samu rashin gamsuwa da abin da an kai zabe wanda aka duniya ta amince da cewa an tsara shi akan adalci abu mafi a'ala sai ya bi haƙƙinsa ta hanyar da tsarin mulki ya tanada masa ta hanyar gabatar da koke-kokensa ta huskar kotu domin adiba mu daga namu bangare a shirye muke kamar yadda muka saba ta huskar mika al'amuran mu ga turba ta shari'a mu bi wannan hanya domin kariya idan bukata ta kama
da yake sharhi kan zaben shugaban GBS Sheikh Abdullahi Balalo ya buƙaci duk waɗanda ba su samu nasara ba su rungume kaddara
an yi ta'addoyi Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya a baya haka ya faru shugaba Jonathan yana kan mulki aka kada shi a zabe tun kafin a kammala tattara alƙaluman ƙuri'un ya gano cewa ya rasa wannan zaben ya sanya aka kira shugaba Muhammadu Buhari ya taya shi cikin murna wannan ya ƙara wa Jonathan martaba da daraja a idon duniya sai wanda ya fi cancanta shine musulmi idan ya rasa ya gane cewa Allah shine malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha yana karban mulki ga wanda ya ga dama kuma yana bada mulki ga wanda ya ga dama a lokacin da kuma ya ga dama saboda haka ina fata Allah madaukakin sarki muke roko yasa waɗanda suka rasa wannan matsayi da suka nema su irin wannan tunani su koma wa Allah subhanahu wataala sannan kuma ina kira ga dukkan yan Najeriya mu ci gaba da tashi wannan shugaba namu da addu'a Allah ya mishi jagora Allah ya sanya albarka mai yawa cikin wannan dama da Allah ya sake bashi
da alamu dai mu sayar bakakin maganganu tsakanin magoya bayan yan siyasa yayi sauki a wannan karo ba kamar yadda ya faru a 2015 da 2011 ba in ka ɗebe abinda ba a rasa ba a kafafin yaɗa labarun sada zumunta waɗanda ba su da mafaɗi Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja
to gaida Nasiru daga Abuja kuma bari mu kada Bauchi inda dan takarar gwamnatin jihar Bauchi karkashin jami'ar PRP Professor Muhammad Alfati ya tabbatar da kisan wasu magoya bayan su biyu baya ga waɗanda kuma suka ji raunuka al'amarin da ya janyo ganawa tsakanin kwamishinan yan sandan jihar da gaggagan yan siyasa Muhammad Abdul Wahab Garita
biyu bayan wani yamutsi da ya janyo sanadiyar rasa rayukan wasu matasa guda biyu da ake cewa magoya bayan jam'iyyar adawa ta PRP ne a Bauchi da kuma raunata wasu guda goma wannan yanayi ya sa kwamishinan yan sanda ganawa da shugabannin jam'iyyun siyasa domin tunatar da su muhimmancin zaman lafiya da zai tabbatar da an gudanar da zaɓuɓɓukan da ke tafe na gwamnoni da kuma yan majalisun dokokin jiha DSP Kamal Datti Abubakar ya yi ƙarin bayani kan batun
sakamakon haka ne ba bayan zaben da ake da kwamishinan yan sanda na Bauchi City a Lagos yau din nan ya kira shugabannin jam'iyyu wato da manyan jam'iyyu wanda jiha da za su shiga zaɓe wanda ya zo ya mutu da su da kuma ya nuna musu muhimmancin zaman lafiya wannan musu muhimmancin zaman lafiya sau tare da kuma alkawarin da muke biya musu kullum cewa mu za mu ba da kowa za a ba shi damar sa daidai abin da ba tare da bambanci ba don ganin cewa an sa ni a yi samu wani kusan tsaro kuma an yi za su yi lafiya a sama lafiya.
Sai dai a ɗaya hannun ɗan takarar kujerar gwamnan jihar Bauchi a tutar PRP Farfesa Alifate ya zargi 'yan sanda da musguna musu ta hanyar wani sabon salo da 'yan sandan suka bullo da shi tare da yin amfani da 'yan sara suka da suke samun goyon bayan 'yan sandan.
Bari yanzu muke samun labari cewa an yi rali an ji jin mutane ciwo. Wato abin da yake faruwa harasar jama'a yake yi mata yaran mu na jam'iyyar PRP da mutane mazoyin mu ana so a kawo husuma wanda zai zamanto matsala ne.
Kai ga samun bayanin tsara ko kuma ciwo da aka yi ma
a ilele ne wato abinda suke yi shine rapid response din ne suka sa yara 'yan tasha a gaban suke zuwa da yara suka har suka kashe yara biyu ka jiwo mutane goma ciwo kuma suna asibiti yanzu da magariban nan suka yi amma kuma police su suka ba su protection su ba bayola amma mun yi petition wa IG je mun samu commissioner of police
yara biyu da suka rasu magoya bayan jami'ar ku ne ta PRP
yara biyu da suka rasu magoya bayan jami'ar wanda aka ji musu ciwo ma duma goyi bayan mu ne sun zo sun yi kawana poster sun fafa zama na poster
a dangane da wannan zargi da Professor Ali Ati yayi kakakin hukumar yan sanda DSP Kamal Datti ya ce ba sa da rahoton mutuwar wasu mutane biyu sannan ya ci gaba da cewa
ba mu da report na loss of life wanda aka yi of course an injure wasu mutane kuma mun kai su police station mun kai su asibiti
batun shine ku dai a hukumance yan sanda ba ku samu bayanin rasuwa ba yanzu ana zargan ku da ku hukumar yan sanda bisa wani sabon salo da aka ga kun bullo da shi ta inda yake aka ga wani wanda ake ci da ci Baba Yola yana yin jagoranci ma wasu motoci Hilux da yan sara suka da sanduna suna bin gari suna razana jama'a shin kun fito da wani sabon gudanar da aikin yan sanda ne
to wannan rahoto ina jin shi ne daga
Garissa Abdulwahab Muhammad mu da Amurka daga Bauchi a Nigeria
to a gaida na musamman da wannan rahoton
to yadda wannan zabe ya kasance ita yanayin siyasa ce da ta juya yanzu kan magiya waye sun tallaka ya gane gaskiya al'amari a Nigeria so don haka shi yana da kibla yanzu wurin ganin wa zai saba ya tafi mai da al'amarin sa so shi yasa ka ga zabe ya juya haka baya ga nan kuma koda suna tare akwai ai dole ɗaya ya fada ko da yake wani yana ta zari dole yana jira to amma kuma shi Allah ba mai dole duk yanda al'amari zo haka Allah ya kaddara maka kuma sai kowa sai ya dauki hukunci duk al'amari nan miliki kowane irin abu kake bu a doren kasa aya ce Allah ya ga mana ku babu wani abu shi mulki nashi ne kuma shi wani abu ne daga cikin sufofin sa kuma shi yake bada ga wanda yazo a lokacin da ya gana ma kuma so ba karfin ka bane ba kudin ka bane ba wayan ka bane ba dabarar ka bane ba ilimin ka bane ba wani abu bane wallahi Allah ne
irin mu na hantsi kenan to sai a bi mu a shirin mu na hantsin dan aji yadda yan Najeriya ke ganin siyasar Najeriya a wannan marra yanzu kan bar mu za ku da gefe guda Hawwa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zamu yi magana ne akan cutar hangum Hangum cuta ce da ake yawan kamuwa da ita sakamakon wasu ƙwayoyin cuta yakan fara ne da zazzabi, ciwon kai, gajiya, rashin son cin abinci, sai kuma kumburin haba ko fuska. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya dake Abuja. Likita, barka da warhaka.
Masu saurare barkamu da wannan lokaci.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar
Cutar hangum wani wata cuta ce wadda take yaduwa sosai a cikin al'umma kuma ƙwayoyin cuta nau'in virus suke kawo ta ana ce musu mumps virus wannan shike kawo ta tana da saurin yaduwa cikin jama'a kuma wanda yake da dauke da cutar zai iya yada ta kamar kwana 7 zuwa 10 kafin ta bayyana a jikin shi sannan kuma zai ci gaba da yada ta har kusan kwana 5 zuwa kwana 7 bayan ta bayyana a jikin shi
cutar hangum
tana da saurin yaduwa sosai kuwa
ta yaya me ita ke iya yada ta mu'amala ne ko kuma ta numfashi
misali ko tari ko atishawa ko da ta gaisawa misali saboda zai iya taba hancin shi ko yawunsa ko wani abu haka to kuma idan yazo ya kama wani wuri ka taba ko kuma kuka gaisa da shi zai iya yada ta zuwa ga wanda bai san da shi ba kuma babban matsalar shine da yake tana iya yaduwa kafin ma a gane mutum yana da cutar
menene ma alamomin cutar
akwai mutane da dama wanda za su iya yin cutar ma ba tare da wani alama ba amma alamar da tafi bayyana shine mutum ya dan samu kamar mura ya ji yana samun ciwon kai ya gaji jiki ba karfi da sauransu sannan kuma sai kumburi zai iya zuwa ya zama gefe daya na habashi ko duka gefunan biyu da kuma kumatinsa wani lokacin kumburin nan yana da zafi amma mafi yawancin lokaci babu zafi
To likita kai magana game da yadda cutar ke yaduwa kace ko ga mu'amala ko atishawa shin cutar tana da alaka da mura ne?
Eh tana iya dan sa mutun ya samu abu kamar mura haka saboda yawancin kin san ita kanta mura mafi yawancin lokaci kwayoyin cutar na nau'in virus ne ita kuma mumps din ita ma nau'in virus din ce.
Kamar tsawon wani lokaci cutar ke dauka a jikin shi mutun kafin ta bayyana tunda mun gane cewa yakan fara ma yada ta kafin ta bayyana shi a jikinsa?
Ta kan iya yin sati ɗaya zuwa sati biyu kafin ta bayyana a jikin mutum ɗin. Akan samu waɗanda tana iya yin sati uku kafin ya samu alamomin cututtukan, amma mafi yawanci daga sati ɗaya zuwa sati biyu ne.
To likita, suwa suka fi kamuwa da cutar a cikin al'umma?
Duk wanda bai samu allurar rigakafin shi hangun ɗin ba ko kuma bai taɓa yin hangun ɗin ba to yana da hatsarin kamuwa daga wannan cuta. Amma wanda ya taɓa yin cutar su da wahala ya kamu, amma zai iya kamuwa. Sannan wanda ya samu allurar rigakafi shi ma da wahala ya kamu da cutar.
To likita, tunda cuta ce wacce take da rigakafi, kaman da wani lokaci ake yin rigakafin cutar?
Yawanci akan yi kamar misali a tsarin allurar rigakafi na Najeriya. Akan yi allurar ta rigakafin daga wata 12 zuwa wata 15, sannan kuma ana yin abin da ake cewa booster, wato kokarin karfafa garkuwar jikin a shekara 5.
Menene illar cutar hangum idan ba a dauki matakin da ya dace ba?
Mafi yawanci ba ta ba su wata matsala, amma akwai illoli da ake gudu. Babban illa da aka fi gudu shine in ta kawo ciwon meningitis. Tana daga cikin kwayoyin nau'in virus da suke kawo viral meningitis, wato ya zama ya shafi tantanin da iya wasan karau, ya zama tantanin da yake rufe kwakwalwa ya samu kwayoyin cutar sun shiga sun kawo matsala, sai a samu sankarau daga wannan virus. Tana iya kawo abin da ake cewa encephalitis, wanda shi ainihin kwakwalwar take shafa, kuma yana daga cikin abin da ake gudu na wannan cutar saboda mutum zai zama bai san a hayyacin shi ba, sai ya zama kuma ta bar wasu matsaloli nan gaba ko ji ko gani da sauransu sai ya shafuwa. Sannan akwai waɗanda suke samun abin da ake cewa pancreatitis, tantanin wannan bangaren jiki da mai kama da tantani da yake bada sinadarin insulin, wanda idan ya kasance babu insulin na ake samun diabetes. To wannan kwayar cuta takan iya shafar shi wannan pancreas, sai ta kawo abin da ake cewa mumps pancreatitis. Mutum zai samu tsananin ciwon ciki kasa da kirjin shi kadan, kuma ciwo ne mai zafin gaske kuma yana yin baya har zuwa kashin baya, wanda ke faruwa daga shi wato wannan mumps. Sannan tana iya shafar bangarorin kwayoyin halitta ga namiji, tana iya shafar marinan shi, kuma ya fi hatsari ga namiji saboda zai iya kasancewa kuma in aka samu matsala ba zai haihu ba a rayuwa bayan ya samu wannan cuta. Mata akwai inda suke kwayayensu abinda ake cewa ovary, shi ma wannan kwaya za ta iya shafar su. To amma yawanci su idan sun samu za su samu ciwon ciki ne da sauransu, in sun warke ba ta faye hana su samu haihuwa ba daga baya. Amma ga da namiji akwai hatsarin zai iya kasancewa bayan cutar bai samu haihuwa ba.
To likita, shin akwai wani yanayi ko kuma lokaci da aka fi cin karo da cutar?
Ba ta da wani lokaci fa, kusan kowane lokaci aka samu masu ita za su iya yada ta cikin al'umma. Babu wani takamaimai lokaci, amma za ta iya yaduwa. Wani lokaci yanayin lokacin zai kasance ba wai dan ita kwayar cutar ba ce, amma saboda yawan lokacin zai kawo canji na mu'amalar jama'a. Misali a lokacin sanyi mutane sun fi zama a wuri daya a cikin daki kuma a rufe tagogi. To kin ga idan ya kasance an samu da wani da yake da cutar a wannan lokaci, in yayi atishawa ko tari a cikin dakin da yake rufe da mutane da dama, kenan mutane da dama suna cikin hatsarin daukar wannan cutar.
To misali idan mutum ya kamu da cutar, yaro ko babba, yaya ya kamata a yi jinyarsa?
To tana daga cikin cututtukan da ake cewa rigakafi ya fi magani, saboda babu wani takamaimai magani da za a yi amfani da shi. Illa iyaka ana ba da shawara idan mutum yana cikin jin gajiyar nan ya kwanta ya huta, in yana jin ciwo ya dan sha magani kamar paracetamol. Wani lokacin in yayi zafi sosai akan masu samun habar ta zafi sosai sukan dan sa kankara haka dan sam dan sauki a wurin sannan yanayin abincin da sai an tauna shi sosai sai su dan kauce mai na dan lokaci saboda rage motsa wurin zai dan kawo saukin ciwon amma da dan babu wani takamaimai magani da za a bayar da sai maganin ta
to likita tunda cuta ce wacce take da rigakafi kuma ya kamata a ce mutane sun je sun karbi wannan rigakafin cutar yaya zamu kwatanta yawan mutanen da suke kamuwa da cutar musamman ma a nan Najeriya
to wani lokacin ta kan zo a cikin yanayin annoba zaka ga in ka zaga gari mutane da dama zaka kowa fuska a kumbure saboda hangun dan bazan manta ba muna yara an taba yin irin wannan annobar har aka tsorata ma ka ce idan ka game wannan cutar ko sanne ma in ka ansa zaka kamu saboda yanayin tsananin yadda take yaduwa cikin al'umma kuma da bukatar idan aka ga ko mutun ya kamu da cutar nan to ya dan kauce mutane na dan tsawon lokaci kwana 5 zuwa sati da saboda kada ya ci gaba da yada ta yana daga cikin hanyoyin da za a taimaka dan samu saukin yada ta cikin al'umma
to likita ni na kan ga kamar mutane ma ba su dauki cutar hangum kamar wata cuta mai tsanani ba wani jan hankali zaka yi wa mutane saboda zaka ga misali wani lokacin yaro yana fama da ita sannan kuma a tura shi makaranta wani jan hankali zaka yi wa iyaye mata da kuma mutane baki daya
to gaskiya ne a mafi yawancin mutane ba lallai wai ya zama cutar ta zo da tsanani ba ta kawo musu matsala to amma abin la akari shine idan aka yada ta din baka san mutane nawa ne kuma za su samu mai tsananin ba baka san mutane nawa ne za su iya samun matsala daga cutar nan ba saboda haka yana da kyau idan aka tabo aka ga alamun mutun ya kamu da cutar nan dan nesa da jama'a na dan lokaci kan kane ne zuwa sati guda insha Allah an samu sauki in makaranta yake sai koma makaranta in wurin aiki yake sai koma wurin aiki kuma asibitoci idan ma'aikatan lafiya suka ga mutun da irin wannan da bukatar a bashi abin da ake cewa excuse duty wato damar cewar ya nesanta daga wurin aiki har sai ya samu sauki.
Kama su sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye zamu je domin amsa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan yace assalamu alaikum ina so likita ya yi min karin bayani me ke kawo kurjin maruru. Akwai wani abu fari da ake matso shi yake fita a cikin kurjin menene shi? Wannan abun shin a likitance ya dace a matsa maruru domin samun waraka daga Alhaji Mele Yusufari a jihar Yobe
maruru akwai dalilai da dama da yasa ake samun su amma mafi yawanci zaka ga abin akwai yan kofofi a jikin fatan mutum inda zufa take fita idan wannan kofa ta toshe kwayoyin cuta kuma suka shiga to sai kwayar cuta ta fara girma a wurin nan to akwai kwayoyin halitta a cikin dan adam wanda suke yakar cuta su din kamar yan sanda ne masu kwantar da tarzoma daga jiki za su zo sai su lullube wannan wuri su kokarin kare yaduwar wannan cuta to shine wannan farin abu da ake gani pulse da ya kwaya duk kokarin da ake shine na tattarewa a kare kada kwayoyin cutar da su ci gaba da yaduwa idan aka je asibiti wani lokaci zaka ga an tsaga ne ma an matsa shi ya fita saboda an fitar da kwayoyin cutar kenan wurin zai warke saboda idan ba aka ba cire shi din ba zai kasance yana nan wurin kuma waɗannan kwayoyi masu yaƙar cuta za su zo wurin kuma zai ci gaba da lalacewa to akwai wuraren da yake yana da hatsarin gaske a ce za a matse maruru misali a fuska saboda fuska akwai hanyoyin jini da dama da suke shiga cikin gwalwa garin matsewa din nan za a iya matsawa da kwayoyin cutar za su iya bin hanyar jini kuma su shiga cikin kwakwalwa sai su kawo wata matsala babba da ake gudu
masha Allah masu sauraron mu duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
to gaida Hawwa yanzu kan ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya an manfa a takeice
shugaban Amurka Donald Trump ya alakanta rashin cimma yarjejeniya da shugaban Koriya ta Arewa da bukatar dage takunkumi kwata-kwata Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai ci gaba da shugabanci duk kuwa da fuskantar zarge-zarge da yake yi. Motoci biyu makare da bamabai sun tarwatse a Mogadishu babban birnin kasar Somalia a jiya Alhamis da daddare inda ya kashe mutane 15.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman shi Muhammad Hafiz Baballe da CD wanda ya hada mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin da Smith ne Ibrahim Kalmasi gaba ke cewa sai kuma da hasken.